Majalisar ministocin Nijar a taron ta na tsakiyar makon jiya ne ta bada sanarwar sake tsawaita wa'adin dokar ta baci a yankunan da ke fama da matsalar tsaro wadanda suka hada da baki ɗayan jihar Difa da kuma wani bangaren jihar Tawa da na jihar Talabiri iyaka da kasar Mali da nufin karya lagon 'yan ta'addan da ke ci gaba da kai harin Sare Kanoke. Dan majalisar dokokin ƙasa mai wakiltar yankin Difa Honorable Bulu Mamadu ya yaba da wannan mataki.
Dole ne gwamnati ya doko mataki na ita durjans don ya kawo kwanciyar hankali a cikin jihar Kimo. Wannan doka ce ta ba gwamnati don ya sare talaka. Ita durjans an yi shi ba so daya ba ba so biyu ba, amma alhamdulillah kwanciyar hankali a cikin jihar ya ci gaba.
Sai dai wani bakon abinda ake ganin yana kokarin haddasa durkushewar harkokin tattalin arziki a yankin Difa shine matakin haramta noman tattasai, lamarin da ke barazanar jefa talakawa cikin halin haula'i.
A Difa tattasai na bayan Allah shi ya rige mu. Yau in babu tattasai na, ai babu jihar Kin Difa. In baye wannan tattasai ba, babban illa ne zai kawo. Ni na imani mutanen nan, in ba Allah zai sare mu ba, sai ni waya kashe su. Abin da yake hannun su ya kare. To ina za su yi? Kuma in ba su yi aikin nan ba, duk da halin da muke ciki shekara uku nan, ai mutane suna tattasai. In akwai wani dokan da aka doka, sai a ce musu gashi. Wannan abun kar ku yi. Tun da wuri ku neman wurinku, aikin tattasai ba rana daya ba za a yi shi ba, sai kai aikin wajen wata biyu. Tun da wuri kamu kogi ya zo a ce a'a wannan wurin an hana ku yi aiki, ku tafi ku neman wani wuri. Shugaban kasa Isu sai ya cancanta wannan abun ya gane shi, in ba haka ba Difa zai shiga cikin wani matsala.
Tun bayan kakuwar rundunar kasashen tafkin Chadi, gwamnatocin kasashen da ke cikin wannan haɗin gwiwa ke ikirarin samun nasara akan ƙungiyar Boko Haram. To amma waɗanda suka san yanayi da tsarin zamantakewar al'umomin yankin Difa da na Borno na cewa
yau ai ba mutanen Difa kadai bane, ina mutanen local government Abadan da ana ce mishi Malafatrina suna Nijar, ina mutanen na Mabar ana ce da Masakina suna Nijar. Wayannan mu muka ba su gonake, mu muka su wurin zama mana tare, kenan matsala na mu duka ya shafa. Yau gwamnatin Borno ta kai kuka don mu samu asare iyakan mu. Yau in iyakan mu an sare shi, ina gani kwanciyar hankali mu ta zo.
Sule Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin amin summa amin, amin amin summa amin ya Allah.